kadan daga cikin kade-kade da kuma raye-raye da aka gudanar domin gangamin fadakar da al'umma game da illar musgunawa mata da kuma kananan yara kenan a birnin Lagos. Yanzu haka wata kungiya mai fafutukar haƙƙin bil'adama musamman ma dai mata da yara ta gudanar da wani gangami a birnin Lagos domin fadakar da al'umma akan illar da ke tattare da musgunawa mata da kuma kananan yara. Shugaban wannan kungiya mai suna Women Arise, Dr. Joe Odumakin, ta mun karin bayani game da dalilin wannan gangami nasu.
Domestic violence is on the increase and statistics are staggering. It is disheartening to see the rate at which women die. We have recorded about 3 deaths.
Tace ko shakka babu idan aka yi la'akari da yawan mata da ake musguna a wannan kasa, akwai bukatan wayar da kan al'umma game da illar yin haka. Yanzu haka akwai wasu mata guda uku da suka rasa rayukansu a sakamakon musguna musu da walau mazan su suka yi musu ko kuma wasu na daban. To kaga kuwa akwai bukatan wayar da kan al'umma tare da bukatar gwamnati ta dauki matakai domin kare mata da yara.
So all of us are here today to work to create awareness and to say resounding no domestic violence.
To anya kuwa matan ne kawai ake musgunawa? Tambayar kenan da newa daya daga cikin masu wannan zanga-zanga na lumana.
That one is about 2-3%. The percentage is more men on women than men.
Ce eh ba za a rasa maza da ake musgunawa ba, amma na yi imanin kashe 2-3 na waɗanda ake musgunawa dukkanin su mata ne. To kawo kuwa akwai bukatar gangami tare da wayar da kan al'umma. Shi ma a bangaren sa wani namiji da ya shiga wannan zanga-zanga na lumana ya shaida mun cewa akwai bukatar fadakar da maza yan uwansa akan bukatar daina musgunawa mata musamman ma dai yara kanana.
Child abuse, domestic violence is on the rise in Nigeria, and so we have decided to take today as a day to talk to Nigerians in our own way.
Yace kwarai da gaske akwai bukatar fadakar da al'umma domin idan ka duba da wayanda ake musgunawa a halin yanzu dukkanin su mata ne ko kuma kananan yara.
The number is more on the side of women.
Rawatani dai da ake samu daga sassa daban-daban na Najeriya na nuna yanda ake ci gaba da musgunawa mata da kuma kananan yara, abinda kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma mata da yara ke ganin akwai bukatar gwamnati ta tashi tsaye domin kare su daga wannan bala'ira da ke fuskantar su. Jama'a da dama ne dai suka halarci wannan gangami. Babangeji Brown, Murai Amurka daga Lagos.